kamo mita 104.9 Saba FM Hadeja. Masu sauraro da fatan muna lafiya. To a cikin shirin za ku da cewa kwanaki biyar bayan ayyana shi a matsayin shugaban wucin gadi, Manuel Merino na Peru yayi murabus domin ceto kasar daga rikicin siyasa. Prime Minister Britania Boris Johnson ya killace kansa bayan cudanya da mai dauke da cutar corona. A Nigeria ana ci gaba da cece ku ce kan kisan wasu matasa biyu da rundunar Antidaba a jihar Kano ta yi.
Har yanzu ba a tabbatar da ainihin menene ya kawo wannan hargitsi ba. Shi wanda ake zargin jami'an na Antidaba sun caka wani wuka ko kuma sun tattaru wani.
Yayin da zabukan Niger ke ci gaba da karatowa, siyasar kasar ta dauki sabon salo bayan haramtawa madugun yan adawa takara.
Ina ma Allah godiya da hakan ya wakana, kuma ina fatan Allah ya kama mini don wannan zaben na mu yi su cikin lamin lahiya.
To za kuma ku ji yadda wasu Fulani mazauna yankin kudancin Najeriya suka yi bikin kaddamar da wasu littafan ilimin zamani da Fulanci. Amma da farko ga labaran duniya tare da ni Muhammad Bello Dabai. Wani rahoto da cibiyar bincike kan cutar daji ta Italiya ta fitar ya ce akwai yiwuwar cutar corona tsawon lokaci baya kan yadda ake zaton cutar ta yada a China. Cibiyar ta nazarci bayanai kan gwajin cutar dajin huhu da ta yi a baya, inda ta gano akalla kaso 12 cikin waɗanda ta yi wa gwajin sun nuna wasu alamomin cutar.
The World Health Organization has said the disease was unknown before the outbreak.
Wakili Reuters ke cewa hukumar lafiya ta duniya ta ce ba a san da cutar ba gabanin barkewar ta a birnin Wuhan cikin watan Disamba. An dai gano mutum na farko da ya kamu da cutar a Italiya a ranar 21 ga watan Fabrairu a wani gari da ke wajen birnin Milan. Prime Minister Britania Boris Johnson ya killace kansa biyu bayan samun cudanya da mai dauke da cutar corona. Yayi hakan ne bisa kiyaye ka'idojin dakile yaduwar cutar duk da cewa bai nuna alamun ta ba, inda zai ci gaba da jagorantar kasar daga gida, abinda ya wallafa a shafinsa na Twitter.
It's another major setback for Johnson following last week's resignation.
Wakili Reuters ta ce wannan din gagarumin koma baya ne ga Mr. Johnson biyo bayan murabus din babban mai bai shawara Dominic Cummings da kuma kakakinsa Lakin a satin da ya gabata. Rikici ya barke tsakanin masu ba shi shawara, abinda ya mamaye bangon jaridun kasar na karshen mako da suka bayyana yanayin da cewar gwamnati na tangal-tangal. To kuna shan labaran duniyar ne a cikin shirin madubin duniya. A ci gaba da shirye-shiryen yin kaura daga yankin Nagorno-Karabakh da garuruwan kewaye, wasu Armeniyawa na cinnawa gidajen su wuta domin kone kayan amfani. Hakan dai ya biyo bayan cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen tashin hankalin da ke tsakanin Azerbaijan da Armenia, wanda Rasha ta jagoranta.
Reuters reporters saw 6 houses on fire in this small village.
Wakili Reuters ta ce wakilansa sun shaidi kone akalla gidaje 6 a wani kauye dake iyaka da Nagorno-Karabakh. An dai cimma yarjejeniyar ne bayan shafe tsawon makonni 3 cikin rikici tsakanin dakarun bangarorin biyu. Manuel Merino dake jagorantar gwamnatin wucin gadi a Peru yayi murabus kwanaki 5 bayan mai gurbin shugaba Martin Vizcarra, biyo bayan tsige shi da majalisar kasar ta bisa zarge-zargen cin hanci da kuma sakaci wajen yaki da corona.
At this moment when the country is going through one of its greatest political crises, I want to announce to all the country that I present my
Merino ya ce a wannan yanayi da kasar ta tsunduma rikicin siyasa mafi girma, ina mai sanar da kudirin yin murabus daga matsayin shugabancinta. Ina kira da a zauna lafiya cikin haɗin kai tsakanin dukkanin 'yan kasar Peru. Matakin nasa dai ya biyo bayan mutuwar mutane biyu a zanga-zangar da ta barke tun bayan tsige Vizcarra. To labaran kenan. To yanzu kuma sai rahotanni wanda za mu soma da Ethiopia, inda shugaban tsagerin yankin Tigray na kasar ya yi ikirarin kaddamar da hararin makaman roka kan filin jiragen sama na babban birnin Eritrea mai makwabtaka da kasar, abin da ya kara haifar da fargabar kazancewar tashin hankali a yankin. Sun zargi dakarun gwamnatin tarayyar kasar da yin amfani da filayen jirgin wajen kai musu farmaki bisa amincewar Eritrea. Ga Haruna Ahmad da karin bayani.
Jami'an diplomasiya sun shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa an kai hare-haren makaman roka a birnin Asmara na Eritrea a ƙarshen mako, inda makaman suka dira a kusa da filin jiragen saman birnin. Dakarun Habasha daina amfani da filin jiragen sama kamar yadda tsagerin Tigray suka bayyana, inda suke ganin ya halatta su kai wa filin jiragen farmaki. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya ce ya bada umarnin kaddamar da aikin soja a yankin na Tigray a daidai lokacin da tankiyarsa da jam'iyyar tsagerun da ke mulki a yankin ta tsananta. Jam'iyyar TPLF na zargin gwamnatin Abiy da samun tallafin sojoji daga Eritrea, ikirarin da gwamnatin ta musanta. Yanzu haka da rikicin ya tilastawa Habashawa sama da 25,000 kaura daga muhallansu domin neman mafaka a Sudan, adadin da zai ci gaba da karuwa a cewar hukumomin Sudan.
To an gaida Haruna. A Najeriya, gwamnatin Kaduna ta ce sojojin da ke aikin tsaron cikin gida sun ceto mutane 9 da aka yi garkuwa da su a hanyar Kaduna zuwa Abuja a yammacin ranar Lahadi. Wannan na kunshe ne cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun kwamishinan ma'aikatar tsaron cikin gida da al'adu Samuel Arwan. Daga jihar ta Kaduna ga Rabi'u Sani Hassan.
Gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewar sojojin da ke aikin tsaro na cikin gida sun ceto mutane 9 da aka yi garkuwa da su a hanyar Kaduna zuwa Abuja a yammacin jiya Lahadi. Gwamnatin jihar ta Kaduna ta bayyana cewa ta karbi bayanan sirri daga babban ofishin tsaro na Operation Thunder Strike bayan abin da ya faru ranar Lahadi da kuma tambayoyin mutane akan yadda ake ciki game da lamarin. Sojojin Operation Thunder Strike da ke sintiri na yau da kullun kan hanyar Akilubu gidan Busa a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja sun sami kiran gaggawa da misalin karfe 4 na yamma cewa ƴan fashi sun tare babbar hanyar Abuja zuwa Kaduna. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da lamarin tsaro ke fara tabarbarewa a yankin arewacin Najeriya, musamman a jihohi irin su Kaduna, Zamfara da Katsina. Ko a ƙarshen makon nan sai da wasu da ake zargin ƴan bindiga ne suka shiga kwalejin Nuhuba Malli dake wajen birnin Zaria, inda suka sace wani malami suka kuma harbi mutum guda a hannu tare da sace ƴaƴansa biyu. Rahotanni sun ce mutumin da aka harba yana asibiti yana jinya, a gefe guda kuma yana cikin mawuyacin hali tare da damuwar ƴaƴansa da aka yi awon gaba da su. Matsalar rashin tsaro dai ta addabi yankin arewacin Najeriya, abinda mahukunta ke bayyana cewa suna yin iyaka bakin kokarinsu domin shawo kan matsalar da ta kici ta kicinyewa. Rabi'u Sani Hassan, Sawaba FM daga Kaduna, madubin duniya.
To a gaida Rabi'u. To a dai Najeriya, idan muka leka jihar Kano, an so mu kiraye-kirayen shafe rundunar ƴan sanda mai yaki da ayyukan daba, wato anti-daba police, biyo bayan zargin kisan wasu matasa biyu da basu ji ba basu gani ba a wani samame da suka kai wani yanki a jihar. A makonnin da suka shuɗe dai an shaidi mamakon zanga-zangar ƙin jinin sashi rundunar SAS masu yaki da ayyukan fashi da makami a sassan ƙasar, abin da ya kai ga shafe rundunar tare da mai gurbinta da sabuwar rundunar SWAT. To kai tsaye ina tare da wakilinmu na Kanan Karibu Lahi Abdulhamid na Madobi domin ya bamu ƙarin bayani akan ci gaban da aka samu. Karibu, barka da wannan lokaci.
To barka dai Malam Muhammadu.
An so mu kiraye-kirayen kamar shafe rundunar da ke yaki da ayyukan daba a jihar Kano, wato anti-daba police, wanda watakila ya biyo bayan kisan waɗancan matasa guda biyu da ake zargin jami'ansu da yi. Yaya wannan lamari yake ne a halin yanzu, ganin yadda kamar hankula suka karkata kan shi wannan batu a jihar Kano?
To a ranar Juma'a ne dai shi wannan lamari ya faru a unguwar Sharaɗa Phase 1 da ke nan birnin Kano, kuma su rundunar ta anti-daba da muke cewar wasu sun fara kiraye-kirayen a rushe su, baya rasa nasaba da wannan lamari da ya faru na kashe mutane biyu. An kashe wani mai suna Ibrahim Suleiman da kuma wani guda wanda ɗaya daga cikinsu an zargi su jami'an anti-daba ɗin da daba mai wuka, sannan kuma ana zargin sun harba ɗayan, kuma dukkaninsu sun mutu, wanda su shaidun gani da ido sun tabbatarwa da majiyoyi daban-daban na kafafen yaɗa labarai a nan Kano da ma ƙasa baki ɗaya cewar su waɗannan jami'ai sun zo ne da niyyar kama wani mai laifi. To ke su waɗannan matasa da kuma al'umma gurin suka nemi jin dalilin da ya sa za a kama shi. To hakan ne ya kawo hargitsi wanda har zuwa yanzu ba a tabbatar da ainihin menene ya kawo wannan hargitsi ba. Shi wanda ake zargin jami'an na anti-daba sun caka wani wuka ko kuma sun tattaru wani wanda ya kai ga ya rasu dai kuma aka harbe shi. Sai dai ita rundunar ƴan sanda ta jihar Kano bata magance ba akan abin da farko, sai daga baya ta tabbatar da cewar kuma ta fara bincike kan lamarin, kuma jami'an da suke aiki a wannan lokaci tuni aka fara bincikar su domin gano ainihin abin da ya faru.
To wannan mai hakan yake nufi, ganin cewar ba a jima da warkewa ko kuma fita daga kangin zanga-zangar da ta karaɗe ƙasar nan na ƙin jinin rundunar SAS?
To har yanzu yana nuna cewar da akwai sauran ƙasashe irin Najeriya akan sha'anin tsaro da gudanar da sha'anin 'yan sanda, idan ka duba yanda ƴan sanda suke yi wa al'umma hawan kawara da cin zabi, wanda shirin zinar ƴan sanda da aka gama da ita a kwanakin nan a iya cewa kamar bai zame wa wasu jami'ai izina ba, kuma sannan kamar a iya cewa ko ba a ja musu kunne ba ne yanda ya kamata, duk da cewa da suke ganin alfahari waɗannan rundunoni musamman mu a nan yankin arewacin Najeriya da ake fama da sha'anin tsaro da gajeranci na matasa a wasu sassa, amma kuma kamar ana ganin suna wuce makaɗi da rawa a ayyukansu su jami'ai masu damara musamman na 'yan sandan da ake gabo da fi akan su, kuma a iya cewa gwamnatin tarayya ta fara ɗaukar mataki duba da kwamitattuka da aka kafa a shekarar 2019 an kafa kwamiti da zai binciki wannan lamari na shi kamar cin zabi da 'yan sanda ake zargin su suna yi, sannan kuma kamar hukumomi a yanzu sun tashi haiƙam domin gyara daukacin ayyukan 'yan sanda a nan Najeriya, kuma sannan ya kamata a ce hukumomin kamar yadda na faɗa a baya batun rundunar kawo ƙarshen ƙin SAS da aka yi a baya-bayan nan ya zama musu izina sun gyara yanda suke tafiyar da ayyukansu, ya zama da cewar maganar da ake da faɗa su ɗan sanda abokin kowa ta tabbata, kuma idan har aka ci gaba da biya a haka ana yi wa al'umma hawan kawara to tabbas da yiwuwar a sake fuskantar ita irin wannan zanga-zanga ta baya ta INSAS, duk da cewa da akwai rahotanni da suke bayyana cewar wasu matasa bayan wannan lamari ya faru a nan Kano sun fito sun yi wani abu na nuna ɓacin ransu da kuma nema wa shi ko kuma su waɗanda aka hallaka haƙƙinsu ganin an tabbatar da cewar an hukunta su waɗanda ake zargi.
Wakilinmu na jihar Kano kenan Karibullahi Abdulhamid na Madobi a ƙarin bayani da ya bamu kan batun kisan wasu matasa guda biyu da ake zargin rundunar yaƙi da ayyukan daba wato anti-daba police ta yi a jihar Kano. Al'ummar Fulani da ke jihohin kudu maso yammacin Najeriya sun gudanar da gagarumin biki a Lagos domin ƙaddamar da littafan ilimin zamani cikin harshen Fulani ga 'ya'yansu. Dr. Badamasu Shu'aibu Burji shine marubucin littafin wanda ya ce manufar hakan ita ce sauƙaƙa hanyar koyar da Fulani ilimin zamani. Ya bayyana hakan a hira da wakilin kafar RP Hausa kamar yadda za ku ji a wannan kunshi.
Sakamakon irin da yadda ƙasa ta zama yanzu kamfani na ne na farko yanzu da ya fitar da littafai waɗanda suke na harkar ilimi na primary gabaɗaya subject ɗin, wannan shine lokaci na farko da aka samu wani kamfani wanda ya zo da littafai na wanda ya dace da al'adar arewa da komai dai da abin da ya kamata. So wannan littafai da aka yi ƙaddamar a nan yanzu an yi shi ne don koyar da karatu da rubutu ga Fulani. So alhamdulillah kuma cikin kankanin lokaci in dai an biyar da yake daga na ɗaya ne zuwa na shida in an biyar da yake in Allah da yaro cikin wata biyu uku zuwa hudu zai iya karanta rubutu zai iya karatu da rubutu har ya iya karanta wasiƙa.
So wannan kokari naka na zuwa ne a wani lokaci da al'ummar Fulani ake matsa musu ake zargin su da laifuka da dama cewa ai rashin tsaron nan ma duk saboda wannan ne, shin kuna iya cewa wannan ke ne ya karasa ka domin ka yi wannan aiki?
Gaskiya gani ne dai ilimi shine babban shine ginshikin al'umma kuma shine backbone na rayuwa. So wannan littafin zai taimaka wa Fulani su karatu kuma kowanne ya zamanto buri na shine ya zamanto arewa ba wani wanda ba zai iya karanta takarda ba, saboda haka littafin bayan na Fulani akwai kuma na Hausa da Fulatanci sannan kuma akwai na Turanci akwai na computer akwai duk littafin da dai ake amfani da su a primary. Wannan kamfani na wa kusan shekara 10 yana wala sai yanzu Ubangiji Allah ya sa ya kammala kuma ya samu certificate daga federal daga gwamnatin tarayya.
Yanzu menene fatan ka kenan ga al'ummar arewa za mu ci ko Fulani baki ɗayansu?
To al'ummar arewa da abun nan ni dai na iya kokari na saboda na riga na gano cewa arewa a halin da muke ciki yau idan yan kudu za su zauna su kai yaran su makaranta ba nan da shekara 20 mu ko muna kaiwa ba ta mi kokari ya sanya ma in ka kula har ina da foundation kamar da naga maka na gina primary nursery da secondary school yanzu kuna kokari a in gina jami'a a ƙauyen mu wanda ina da dalibai sama da 5300 banda kuma bangaren empowerment da nake da su. Buri na kowanne yaro isa mu aikin yi kuma buri na ni in mai da ƙauyen mu kamar Abuko China duk gidan da ka shiga zaka samu graduate wanda ya gama karatu ko zaka samu saboda akwai sana'o'i daban-daban wurin guda 12 da ake koyawa matan aure da samari.
Dr. Badamasi Shu'aibu Burji kenan a hirarsa da wakilin RP Hausa kan littafin da ya rubuta domin sauƙaƙa koyon ilimin zamani ga yaran Fulani. To waɗannan rahotanni fa na zuwa muku ne a cikin shirin madubin duniya daga nan 104.9 Sawaba FM Hadeja. Ni ne Muhammad Bello da bai dake jan akalar shirin. To tun a farkon shirin kun ji cewa Prime Minister Britania Boris Johnson ya killace kansa bayan cudanya da mai dauke da cutar corona. To za kuma ku ji yadda wata ƙasa ta kafa gagarumin tarihi mai abun ban takeici amma fa a duniyar kwallon kafa. Kafin sannan idan muka je jamhuriyar Niger batun zabukan kasar da ke karatowa na ci gaba da daukar dimitin bayan haramtawa madugun adawar kasar Hamma Ahmadu Takara inda hannu guda wasu ƴan takarkaru suka shigar da ƙara gaban kotu inda suka ce dan takarar jam'iyya mai mulki ba dan asalin kasar bane. Wakilinmu na Niger Bashir Ahmad Gasau ya nazarci batutuwan ga kuma rahoton da ya aika mana.
Declare eligible al election presidential
Uba Muhammad kenan a lokacin da yake yanke hukunci a kotun tsarin mulkin dangane da batun ɗin takarkaru guda 41 waɗanda tuni kotun taiwatsi da guda 11 ciki kuwa har da shugaban ƴan adawa Hamma Ahmadu dake takara ƙarƙashin jam'iyyar Modern Limana inda kotun ta ce bai cancanci tsayawa takara ba saboda hukuncin ɗaurin shekara guda a gidan kaso dake kan Hamman. Yanzu a yanzu dai ɗan takarkaru 30 ne suka rage ciki kuwa har da ɗan takarar shugabancin kasar a jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki wato Bazoum Muhammad har ma jim kadan bayan bayyana wancan hukunci Bazoum din yayi ƙarin haske.
Ina ma Allah godiya da hakan ya wakana kuma ina fatan Allah ya kama mini don wannan zaben nan mun yi su cikin lamin lahiya kuma Allah ya bani nasara. Muna da hukuma ta partin mu ta kula da tsare-tsare za mu aiki da tsare-tsaren da za.
To sai dai da yake tuni Hamma Ahmadu ya hijira daga kasar nan zuwa tarayyar Najeriya hakan ce ta sa daya daga cikin mukarrabansa Sidi Meraqumi ya mai da martani akan wannan mataki.
Mun ji bakin ciki da abun ya faru haka in an yi shari'a bisa gaskiya an nuna lahinkan sai hana ya takara a wajen babu laifi ba san sauran minitan ba amma abun da muke bakin ciki da shi da ta faru haka yanzu jira muka ya bamu wani umurnin abin da za mu yi abinda muke magana wannan da kan mu jin bakin cikin mu da haka ta faru sunan mutum 40 da wani abu na mu shi na cikin 11 wanda ba su fito ba to dan bakin cikin mu kenan sai shi in ya zo ya gaya mana cewa ga yanda za mu dauka.
Ya zuwa yanzu dai abin da ya rage akan sabgar zaben shine waccan kotu ta maida takardun ƴan takarar ga ma'aikatar cikin gidan kasar nan a inda ita kuma za ta damƙawa hukumar zabe ta seni. To sai dai a hannu guda kuma wasu daga cikin ƴan takarkarin da ke neman kujerar shugaban kasar suka garzaya gaban kotu inda suke neman a dakatar da takarar Bazoum Muhammad na jam'iyyar PNDS tarayya duba da yadda suke zargin ba dan asalin kasar nan bane kamar da yadda daya daga cikin ƴan takarkarin wato Abdulkarim Alfa yayi ƙarin haske.
Su kune ɗan garin da ya kasance suna tsammanin takardar nan ta shafi ce aka ƙirƙiro ta ɗan takara Bazoum Muhammad shine suka tai suka kai ƙara sai an bincika a gani wannan takarda ina aka yi ta yaushe ne aka yi ta tunda bayewa dan ayyankan garin nan a rasa samu a cikin gari wanda ya san koda makwabta ne shine dalilin mu ko muka kai ƙara ta cewa kotu ta tsarin mulki ta dakata.
Ya zuwa yanzu dai abin jira a gani shine matakin da waccan kotu za ta ɗauka a kan wannan ƙara duba da yadda tuni kotun zaben ta tabbatar da Bazoum a matsayin halastaccen ɗan takara. Rahoton kenan Bashir Ahmad Gasau Sawaba FM ta cikin shirin madubin duniya.
To maraba da mutan Niger. To yanzu kuma kai tsaye ina tare da Muhammad Suleiman Yobe domin tsegunta mana wata ƙasa mai tarihin ban mamaki a duniyar kwallon kafa. Captain Suleiman Yobe, barka da shigowa kuma me kake tafi da shi?
To kasancewar da bai kasancewa ana harkokin wasanni musamman ma wasanni da ake fafatawa a halin yanzu na tsakanin kasashe da kasashe a fadin duniya baki daya. To a yanzu haka zan iya ce maka akwai labarin da nake tafi da shi na wani dan wasa na kungiyar kwallon kafa ta San Marino. A tarihi dai yanzu haka an bayyana cewa ita kungiyar kwallon kafa ta San Marino tunda take bata ta fafata wasa tsakanin ta da wata kungiyar kwallon kafa ba a fadin duniya kuma ta samu nasara akan ta. Inda kuma a wasan da suka fafata a shekarun jiya kungiyar kwallon kafa ta San Marino ta yi kunnun doki wanda kunnen dokin yake nufin cewa a jere kenan ita kungiyar kwallon kafan ta San Marino ta yi kunnen doki har so biyu kenan a jere wanda a tarihi ba ta taba irin wannan tarihin ba ko kuma ce ba ta taba kafa irin wannan tarihin ba kuma bayan fafata wannan wasan ne bayan an kammala wasan ne sai aka gano ɗaya daga cikin ƴan wasan kungiyar kwallon kafan ta San Marino wanda ake kira Dante Rossi bayan kammala wasan ne a lokacin da yake tattaunawa da manema labarai sai aka ga wannan dan wasan ya fashe da kuka da ake tambayar dan wasan aka ce masa me yasa ka fashe da kuka bayan an kammala wasan da kuka yi kunnen doki babu ci tsakanin kungiyar kwallon kafan ta San Marino da kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar Gibraltar sai dan wasan yake cewa shi a tarihi tunda yake a rayuwarsa kungiyar kwallon kafar kasarsa ta San Marino bata taba yin abin da ake kira back to back draw ba abin da ake nufi da shi shine kungiyar kwallon kafar ta kasar ta yi draw kuma ta sake yin draw ba abin da ake nufi da kunnen doki kenan ta samu ta buga wasa da wata kasa ta yi kunnen doki kuma ta sake yi ba to shi yasa bayan kammala wannan wasan saboda farin ciki da shi dan wasan da kuma ita kungiyar kwallon kafar da take yi shi yasa suka fashe da kuka ciki har da shi wannan dan wasan da nake gaya maka Dante Rossi kuma suka bayyana cewa sun sadaukar da ita wannan kwallon ko kuma in ce wannan wasan da suka fafata ne ga daukacin jama'ar da suke wannan fadin kasar ta San Marino
to mun gode captain Yoba da wannan tsaraba haka
to na gode sosai da bai
to captain Muhammad Suleiman Yoba kenan jagoran wasanni yanzu kuwa sai filin me ka tuna tare da Musa Skido Kwatalo
Masu sauraro barkanku da sake kasancewa da fannin mu na me katuna ta cikin shirin madubin duniya fannin da ke tattaunawa da mutane daban-daban domin jin irin abubuwan da suke iya tunawa wanda ya gabata kuma ya shafi rayuwarsu Kamar yadda rayuwar dan Adam kan fara daga matakin jariri zuwa matakai daban-daban da suka hada da rayuwa irin ta namun daji kamar yanayin rayuwar zaki karfi-karfi da zarar yaro ya rike abu da kyar ake iya kwacewa sannan sai matakin rayuwar buri kama wancan hada da wancan ana bari-bari sai rayuwar fada zafi-zafi irin na kare daga nan har izuwa matakin samartaka sai dattijantaka sai tsufa tsufan ma akwai tukup-tukup sau da yawa mutum kan iya tuna wani abu da ya faru da shi wani lokaci ka ji dadi ko akasin haka ka ji haushi duka wannan ka iya zama izina ga rayuwarka ko rayuwar wani da zarar ka bayyana kamar yadda tattaunawar mu ta kasance da wannan malamin
Assalamu alaikum sunana Imam Idris in kiyaye Imam Shakansu abinda nake iya tuna wanda ya shafe ni wanda bazan manta shi ba lokacin shagari an bada wasu tantan da aka ba supplied by the federal government wanda an bani sabuwar tantan guda ɗaya wanda na tuka ta a Kadira saboda haka wannan gaskiya bazan iya mantawa da wannan kuma ya shafi rayuwata a lokacin nan sai babur ya maha bana mantawa kuma a lokacin nan na da gidana har ma naji sakamakon wannan ma ne har yanzu gaskiya ne yake wa Allah godiya akan abin da ya safi rayuwata alhamdulillah
to me biyo bayan wannan tantan da aka baka har kake iya rike wannan abin da ba za ka manta shi ba har abada
to alhamdulillah abin da ya biyo baya a lokacin ina yaran mota kuma na zamanto an bani ita na tuka kaga na mallaki na zama driver cikakke a lokacin nan nayi license
to mallam imamu bayan da ka zama cikakken driver har ka mallaki license din tuki to ko kai ma akwai waɗanda suka koyi wannan sana'a ta hannunka wanda zai zama abun alfahari a gare ka
to alhamdulillah gaskiyar magana ita ce na koya wa mutane da dama mota gaskiya kuma wanda yanzu nan ma muna tare da su a nan cikin tashan nan tamu dan haka kuma su ma suna da abin yi alhamdulillah
ita dai rayuwar dan Adam makare take da jarabawa iri-iri daga Allah subhanahu wataala fatan mu dai anan shine Allah ya datar da mu alkhairi Musa Skido Kwatalo mi katuna ta cikin shirin madubin duniya
to da filin nasa ne zamu karkare shirin a wannan lokaci sai dai kafin mi sallama ga wasu daga cikin sakonnin da kuka wallafa a shafin mu na Facebook to sakon jakadan Sawaba ya ce labarin da ya ja hankali na shine yadda har yanzu ake tafafatawa a kasar Amurka tsakanin Joe Biden da kuma shugaba Donald Trump inda Abdul Malik Bakis shi kuma ya ce rahotannin ku duk sun ja hankali na fatan Allah ya ƙara daukaka. Sadiya Mustafa ta ce hakika dukkanin rahotannin ku sun ja hankali na musamman rahoton da ya fito daga Abuja. Sai Ahmad Muhammad Ahmad ya ce a shirin da ya gabata abin da ya ja hankali na shine fassarar hudubar babban masallacin Jordan a cikin filin Abaduhu. To sai dai shi ma fili ne mai zaman kansa ba filin Abaduhu ba. Muna godiya. Abdulsalam Abubakar ya ce dukkanin rahotannin ku sun ja hankali na musamman rahoton Abuja da kuma filin fassarar hudubar Juma'a shi ma ya ja hankali na. Abbas Usman Abubakar ya ce tabbas rahotannin ku babu na banza musamman Arewa maso gabas da kuma Niger. Sai Portable dan Alhaji ya ce hakikanin gaskiya rahotannin ku sun ja hankali na musamman na birnin tarayya Abuja. To kadan kenan cikin sakonnin da kuka wallafa a shafin mutum.